Oh, Ismail A. Ilwan. Tanasona in a Santa, Tanasona in a Santa, say de banda lokacin soyayya. Yan mata banda lokacin soyayya. Tanasona in a Santa, Tanasona in a Santa, say de banda lokacin soyayya. Yan mata banda lokacin soyayya. Give you love, baby, it's time. Never, ever, never, never, never mind. Kwantar da hankalin ki ke cheta. Why you are always on my mind. Every time I sleep, I dream of you. Anytime I think of you. Baby, your love, it's so sweet. Oh, keche, my one in a million. I wanna be with you, take you around the world. Girl, my love for you, never die. She show me love, oh, baby, do me favor. Dam banda loka chenso, yeah. Tana sona, ina santa. Tana sona, ina santa. Say de banda loka chenso, yeah, yeah. Banda loka chenso, yeah. Emma ta banda loka chenso, yeah, yeah. I'm busy, kunsani, I'm not lazy. I make her going crazy. Kulum tana tana nina tana zana kama nina. Awaya tana kurana safedari hadarana. Baby girl, I'm sorry. Life never hurry. It's just like story. Love's time, don't worry. Yeah, I know that your love it's sweet like honey. Like your babu muni, amana he make you nuni. I love you the way you love me too. Kwantar da hankalin ki shahu tu, she show me love, oh, baby do me favor, dam banda lokacin soyayya. Tana sona, ina santa, tana sona, ina santa, say de banda lokacin soyayya. Yan mata banda lokacin soyayya. Tana sona, ina santa, tana sona, ina santa, say de banda lokacin soyayya. Yan mata banda lokacin soyayya. Safiyana tana so, Wankana tana so, Mariana tana so, hoto na take kallo, Wakana ma tana so, baby nike nake so.
Safiyana tana so, Wankana tana so.
Yeah, yeah.
Banda lokacin soyayya.
X2 ya bugu.